Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Ahmad Lalo ne tare da Maryam Doda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 30 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya Talata. Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10. Wata kotun tarayya a Amurka ta hana ƙarin kuɗin cika takardun da suka shafi shiga Amurka da neman zama ƙasar da ya kamata ya fara aiki a wannan makon.
Tukarin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji ƙarin bayani kan yadda muhawarar shugaban ƙasa da aka yi a nan Amurka ta kaya, inda ɗaya daga cikin batutuwan da aka tafka muhawara a kai shi ne batun naɗin wacce za ta maye gurbin da aka samu a kotun kolin ƙasar.
American people have a right.
Yace Amurkawa na da ikon su faɗi ra'ayinsu kan wanda ya kamata a zaɓa a kotun kolin.
We won the election and therefore we have the right to choose her.
Yace mu ne muka lashe zaɓe, saboda haka muke da ikon mu zaɓe ta. To a Najeriya kuwa wata gamayyar ƙungiyoyi masu kishin shirin arewa maso gabashin ƙasar ce take zargin gwamnatin tarayya da yin burus da yankin. Zargin da jam'iyyar mai mulki ta APC ta musanta.
Saboda mu ba a yi mana ba taɓa mana wani aiki wanda aka ce muhimmi da gwamnatin tarayya an kawo mana ba.
Duk jihohin da ka sani na arewa maso gabas an yi musu ayyukan ci gaba kuma ana ba da tallafi.
Ku za ku ji ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka muna tafi da shirin ciwon ƙyamace da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya Talata, inda suka kwashi tsawon minti 90. Kowannensu na kokarin nuna wa Amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru hudu masu zuwa ba. Sun yi muhawara kan yadda Amurka ke kan gaba a kasashen duniya da mace-mace 205,000 sakamakon annobar coronavirus da amincin zaben ranar 3 ga watan Nuwamba da ke tafe. Da zaben Amy Coney Barrett mai ra'ayin mazan jiya da Trump ya yi a matsayin mai shari'a a kotun kolin kasar, da rarrabuwar kawuna sakamakon wariyar launin fata da aka samu a Amurka, da kuma manufofi akan harkokin muhalli da sauransu. Trump ya ƙaryata wani rahoton jaridar New York Times da aka fidda a wannan makon, wanda ya ce dala 750 kadai Trump ya biya a matsayin harajin tarayya a shekarar 2016 a lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa, da kuma a shekarar 2017 shekararsa ta farko a matsayin shugaban ƙasa. Trump ya ce ya biya miliyoyin kuɗaɗe, amma Biden ya yi ikirarin cewa Trump ya biya harajin da ke ƙasa da na malaman makaranta a Amurka. Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a ƙasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar ƙasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta India da ake kira ICMR a takaici ta faɗa a jiya Talata cewa mutum ɗaya cikin 15 'yan sama da shekaru 10 na ɗauke da kwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kamu da ita a baya, bisa gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da 29,000 a faɗin ƙasar tsakanin tsakiyar watan Agusta da tsakiyar watan nan na Satumba. Dr. Balram Bargava, shugaban cibiyar ta ICMR, ya ce binciken da aka yi ya gano cewa kashi 15.6 cikin 100 na dukkan waɗanda ke zama a unguwannin marasa galihu suna ɗauke da kwayoyin garkuwar COVID-19, idan aka kwatanta da kashi 8.2 cikin 100 na waɗanda ke zama birane, da kuma kashi 4.4 cikin 100 na waɗanda ke zama a karkara. India ce kasa ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mace-mace. An samu karuwar yaduwar cutar ne tun bayan da aka dawo da harkokin sufuri, aka kuma bude kasuwanni da otel-otel da wuraren cin abinci a yawancin birane bayan da India ta fara sassauta tsauraran matakan kullun da ta sanya a baya. Wata kotun tarayya a Amurka ta hana karin kudin cika takardun da suka shafi shiga Amurka da neman zama kasar da ya kamata ya fara aiki a wannan makon. A ranar Juma'a ya kamata karin na kusan kashi 20 cikin 100 ya fara aiki bisa ga irin takarda ko izinin da ake bukata. Hana aiwatar da matakin karin ya hada da sanya dala 50 don cika takardun neman mafaka a kasar. Da wannan ne karin farko da Amurka za ta caji kudi kan wannan.
Gwagai da Maryam Dauda za ta sake dawowa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Da farko, shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun yi musayar zafafan kalamai yayin da suka tafka muhawararsu ta farko kan manufofinsu ga ƙasar. Muhawarar ta wakana ne ƙasa da mako biyar gabanin zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba, kamar yadda za ku ji a fassarar rahoton da Mike O'Sullivan ya haɗa mana. An dai fara muhawarar ce cikin fara'a wacce ta jirkice ta koma ta musayar kalamai kan batutuwan da aka tattauna a kai, waɗanda suka hada da annobar COVID-19 wacce ta halaka mutum miliyan ɗaya a duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum sama da 200,000 a Amurka. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden kenan a nan yake cewa shugaban ba shi da tsari, bai kuma shimfiɗa ko ɗaya ba. Tun a watan Fabrairu ya san irin illar da ke tattare da cutar. Sai dai shugaba Trump ya ce shi ko yake da tsari kan yaki da cutar. Ya ce muna da kayayyakin aiki kamar rigunan kariya zuwa takunkumin rufe baki da hanci, mun kuma samar da na'urorin taimakawa numfashi. Na san da ku ne da ba za ku samar ba. Sannan makonni kaɗan suka rage mana mu samar da allurar rigakafin cutar. Biden ya kuma cicciki Trump kan yunkurin da yake na ruguza tsarin inshorar lafiyar nan mai rahusa da ake kira Obamacare, wacce ke ba kusan mutum miliyan 20 damar samun inshorar lafiya. Sai dai a cewar Trump, tsarin ya saba wa doka, sannan ya takaita irin zaben da mutane ke da shi. Amma Biden ya ce masu kada kuri'a za su iya ci gaba da tsarin kiwon lafiyarsu a wani shiri da zai fitar, wanda zai faɗaɗa tsarin na Obamacare.
They do. They will under my proposal.
That's suna kuma da shi karkashin tsari na Joe Biden. Nan da nan sai muhawara ta kaure yayin da ƴan takarar biyu suka fara magana a lokaci guda.
Obamacare is no good. We made it better.
Tsarin kiwon lafiya na Obamacare ba shi da amfani. Mu ne muka inganta shi, inji Trump. Shugaban na Amurka ya kuma zargi Biden da yunkurin samar da tsarin kiwon lafiya da za a rika amfani da kudaden gwamnati. Wani abin takaddama yayin muhawarar shi ne zaɓin da shugaban Trump ya yi na mai gurbin margayiya mai shari'a Justice Frederick Ginsburg mai ra'ayin sauyi a kotun kolin Amurka. Trump ya zaɓi mai shari'a wacce ke da ra'ayin mazan jiya Amy Coney Barrett, inda ya nemi a tabbatar mata da makamin yayin da an riga an fara zaɓe a wasu jihohi da dama. Amma shi Biden gani yake kamata ya bari duk wanda ya lashe zaɓen watan Nuwamba ya zaɓi wanda zai mai gurbin Ginsburg. Ya ce Amurkawa na da ikon su faɗi ra'ayinsu kan wanda ya kamata a zaɓa a kotun kolin. Sai dai a nashi ɓangaren Trump cewa yi shi yake da hurumin ya faɗi wanda ya kamata ya yi mai gurbin ba tare da yin wani la'akari da lokacin da ake ciki ba. Ya ce mu ne muka lashe zaɓe, saboda haka muke da ikon mu zaɓe ta. Tim Mato, daraktan sadarwa ne a gangamin yakin neman zaɓen shugaba Trump a wannan zaɓe na 2020.
I think what the viewers saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate.
Abinda masu kallo suka gani a wannan muhawara shine shugaba Trump ya zama commander a daukacin muhawarar, kuma kan ya fito da irin raunin da Joe yake da shi a mafi yawan lokacin da aka kwashe ana muhawarar, inda ya kwashe tsawon lokaci yana neman dauki daga mai jagorantar muhawarar. Sai dai wasu masu fashin baki sun soki yadda muhawarar ta gudana. Jeremy Mayer malami ne a Jami'ar George Mason, ga kuma tsokacin da ya ta kafa Skype.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds.
Yace a lokuta da dama, Biden zai yi magana ta dakika 10-30, sai kuma ka ga shugaban yana ta katse shi. Saboda haka, kusan babu ma'ana idan ka tambaye ni shin waye lashe muhawarar. saboda shugaban Amurka ya yi tsayin daka ya tabbatar cewa ba a yi muhawarar ba. To a halin yanzu dai an kammala zagaye na farko kenan a muhawarar, amma kuma akwai wasu guda biyu da za a yi a watan Oktoba. Yanzu kuma ga wadin ta dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kasashen Girka da Turkiya, abokan hulɗar rundunar NATO, da su koma kan teburin tattaunawa nan ba da daɗewa ba, don warware takaddamar yankin tekun Mediterranean da ke ci gaba da ƙaruwa. Kasashen biyu da ke sa insa kan batutuwa da yawa sun amince da yin tattaunawar gudanar da bincike game da yankin gabashin tekun Mediterranean, inda jiragen ruwan yakin kasashen biyu suka yi fito na fito a watan da ya gabata. Turkiya ta tura wani jirgin ruwa na bincike tare da rakiyar jiragen ruwa na yaki don duba ko akwai mai da gas a wani yanki da Girka ke kirarin tana da yanci a kai. Girka ita kuma ta mayar da martani ta hanyar tura jiragen ruwan yakin ta wurin da kuma sa sojojin ta zama cikin shirin kota kwana, lamarin da ya kawo fargaban barkewar rikici. Kasar Turkiya ta tura ɗaruruwan mayakan Siriya don su taimakawa a Azerbaijan a faɗan da take yi da Armenia, a cewar wani mai sa ido kan harkokin yaƙi da kuma wani kwamandan 'yan tawayen Siriya. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory Human Rights da ke Siriya, wacce ke da masu bincike a faɗin ƙasar, ta ce sama da mayakan Siriya 300 aka tura Azerbaijan, ƙasar da Turkiya ta daɗe tana ƙawance da ita. Waɗannan mayakan na Siriya sun zo ne daga ƙungiyoyin mayaka na ƙabilan Turkiya biyu, ciki har da mayakan Sultan Murad da na Suleiman Shah, abinda Rami Abdulrahman shugaban ƙungiyar Observatory ta Siriya ya faɗawa muryar Amurka kenan ta wayar tarho a jiya Talata. Ƙungiyoyin 'yan tawayen biyu da ke samun goyon bayan Turkiya sun taka muhimmiyar rawa a yankunan da Turkiya ke iko da su a arewacin Siriya.
Madalla a gaida Maryam. To wata gamayyar ƙungiyoyin masu kishin shiyar arewa maso gabashin Najeriya mai suna Coalition of Northeastern Patriots a jihar Bauchi ta danganta rashin cigaban da ke addabar yankin da rashin tsaro da samar da muhimman kayayyakin raye ƙasa. Tana mai zargin cewa gwamnatin tarayya ta fifita yankin arewa maso yammacin ƙasar akan yankin. Ƙungiyar ta bayyana hakan ne a wani taro da ta yi a jihar Bauchi. Sai dai jam'iyyar APC mai mulki ta musanta wannan ikirari, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchin.
A jawabin da ya gabatar shugaban gamayyar ƙungiyoyin Alhaji Suleiman Sheikh Usman SK ya shawarci gwamnonin arewa maso gabas da su haɗa kansu kuma kauda bambance-bambancen siyasa da jam'iyya domin takarar sha'anin tsaro a shirin arewa maso gabas.
Mun gudanar da wannan taro dalilin tsantsan wato rashin ci gaba da ke wanzuwa a arewa maso gabas gabaki ɗayanta. Harkan rashin tsaro da ya addabi wannan yanki shi ya fi kawo mana cikas na ci gaban yankin arewa maso gabas gabaki ɗaya. A cikin kwanakin nan gwamna na jihar Borno aka kai masa hari har sau biyu ya ake so mu kare.
Yanzu kana nufin cewar matakan da aka ɗauka na daƙile rashin tsaro a shirin arewa ya gaza ne ko kuma dai ya?
Gaskiya akwai gyara.
Honorable Ibrahim Yahuza mai gari Dimis jan hankali ya yi da neman a yi adalci a wajen samun da kayayyakin raya ƙasa.
Jan hankali da kuma kira ga shugaban ƙasar Najeriya, mu mutanen da muke arewa maso gabashin Najeriya wato North East, ya rika yi mana adalci. Mun fahimci yana ware mu bangaren shugabancin shi, baya mana adalci.
Adalci kamar ta me?
Muna buƙatan kamar yanda yake aiki a Northwest da North Central, mu ma arewa maso gabashin Najeriya ya rika yi mana wannan adalcin yana yi mana, saboda mu ba a yi mana, ba a taɓa mana wani aiki wanda aka ce muhimmi da gwamnatin tarayya an kawo mana ba. Kuma gashi nan yau in ka duba misali sati ɗaya da ya wuce, last week shugaban ƙasa ya yi signing agreement na contract na about to 1.9 something US billion dollars wanda aka yi signing agreement za a yi titin layin dogo daga Bikis Jigawa ta Bulla Kano ta shiga Katsina ta yi linkin har Niger.
Mai da martani ga batutuwan da aka yi korafi a kai, shugaban kwamitin watsa labarai na jam'iyyar APC reshen jihar Bauchi Comrade Sabo Mohammed cewa shiyar Arewa maso gabas sai tubarkalla.
Yayi mana Northeast Development Commission wato hukumar raya Arewa maso gabas wanda dan Arewa maso gabas ne yake kai, kuma duk jihohin da ka sani na Arewa maso gabas an yi musu ayyukan ci gaba, kuma ana bada tallafi da kuma koyarwa mutane sana'o'in yi. Maganan mutanen Mambila, an kawo yanzu dan jihar Taraba engineer Salam Mamman, kuma an sake kuɗi sama da trillion 2.
Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 101.5. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga shirin mu na gaba wato ciwon kyamaci.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da mareci. Aisha Mu'azu ce ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ciwon kyamaci wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kuma kun jiya kamu ku ci gaban tattaunawa game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da Hajjia Saudatu Shehu Mahadi, babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu adalci Rafa, da barista Abida Hanafi Abdullahi ma'aikaciyar babban kotu dake Abuja. Idan ba ku manta ba, mun kwana akan bayanan Hajjia Saudatu inda take cewa to a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin firkai da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka. Za mu tashi akan bayanan Hajjia Saudatu wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana. Ai sauraro lafiya. To malama Abida, me zaki dora akai?
To abin da zan kara shine ni ina so in bada kaman shawara ne tun kafin ayi aure ya kamata a dinga fadakarwa dai la'akari da yawanci zaka ga kawai an daura aure yarinya bata san me zaka je ki isko a gida ba, shi kuma namiji dama tun farko ya tashi gidan su ya ga komai ana yi mishi, sai aka zo aka auren sai kaga mace bata ma san me ye hakkin ta ba, shi da namiji bai san nashi hakki ba. Amma aka kana ai a sai ai kace maka kullun kai hakuri kai hakuri kai hakuri, to hakuri ne ma za ka yi tunda ka ba san ba za ka ba samu matsala ba. Amma kin farko aka zo ni da ma'aurata a hada su ma tare a dinga kaman primarital counsel fadakarwa kanin aure, a zo ni da su tare wanci wanci ga yadda aure yake, dalilin da yasa aka aure saboda Allah ne, ba wai a'a ana maganar kawai soyayya soyayya ba, a'a aure ba soyayya ya kunsa ba, abubuwa da yawa ya kunsa, sai ka je ne za ka gani, to kanin ka je din ne yasa ba za a gaya maka ni za ka je ka gani ba. In aka zo ni da namiji kai ga haƙƙinka, ke kuma mace ga haƙƙinki, kuma akwai saɓani ku zauna ku yi magana, sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su yi namijin su magana ba. Mutum kun zauna shekara kila 10 da shi amma har yau kana jin nauyin kai mishi magana. Kullum ina tuna an ce manzon Allah ya ce in kun samu matsala da mijinka ka tabbata kanin ka yi bacci kun yi sulhu. To wani lokaci dama aure dai duk da yake dole wani lokaci ana ɗan samun matsala, to wani lokaci in na kwanta ina mun dan yi mun samu dan misunderstanding da mai gida haka, in na kwanta sai in ci kai ni, in na mutu yau fa yana fushi da mu, sai in tare shi ko cikin dare ne zan tare shi tashi, bai ce da Allah ki bari zan yi magana ba, sai muke ji in ci a'a ka tashi yanzu za mu yi magana, in faɗa miki duk abin da ke damuna mu gama sulhu mu kwanta. Amma sai ki ga mata da yawa su dai a yi cirkewa a yi cirkewa, sai ya kai da lokacin da har baka ma da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne, in an ce maka me yasa kake zaune saboda yarana, ya za a yi ka zauna kana zaune ba ka jin daɗi, kuma in kana son ka tafi din zaka ce a in mun fita yau mutane za su fara gidanmu ma ba za a bani in tafi ba mata da yawa a arewa matsalan da suke samu ba su jin daɗin auren su kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen gam gari za su ce ko kuma me ƴan uwansu za su ce amma sun san ko aka gaya maka ga abubuwan ka da za ka fuskanta a auren nan gashi in ka zaka iya to in ba zaka iya ba tun yanzu ka san gyaran da za ka yi kamin ma ka shige shi amma kawai daura maka aure za a yi kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a
ayi kuma ne
yamo hoto a'a ehem biki na an yi shi a wurin nan a'a wance kai min ki ka'a wani ya dinka mu da sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidanmu bana dafa abinci kuku ke da ni ka gidanmu bana kaza driver ke kai ni kaza ni bai iya kaza ba duk ba a gaya maka ba haka kuma ko da ka tashi a gidanku already maman ka ji ta wuce wannan cikin ka gan su suna dan zaman lafiya su so zaka yi tunanin wannan zaman lafiyar haka yake tun daga farko kuma ba haka bane so in dai za a dinga fadakarwa kanin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure a'adda ina da dan tsokaci akan abin da malama Abida suka dace kin san shi tsarin counseling din na Abida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a kara shi ya fi sai ki ga kawai za a aure shi na miji ma ba zan je don miji shi ce ne ga akin da ya alƙanci ko da
a hajjia har yanzu ne ba amma magana
yamma ita yarinya wurin walima da anana ta mata wurin sakun lallu za a ga wurin jina za a nana ta kowa zai ta zai to
amma shi na mijin kuwa ba inda ake
zuwa amma ban ce ga mu gida
babu kafa
na mijin kamar ma ba a sa aure ba shi an zo mun ba da shi amma kai kin kuma har da yadda muke tafi da yaran mu yanzu haka ma ko a gida zaka ga matan sun kashe ta aiki je ki kai kitchen je ki sha shi kuma na miji ko shi da ya ji ki zaki kai da Allah ka fita ba gurin maza bane to tun daga ba ta so wasu fara nuna mu abin da kire ya mu na miji da banyan shi bace da ban kai
ni wannan ganauce ba majiyau ba domin akwai wata da na sani haka tana ita tarbiyar gidansu shine babu ɗa namiji ba ɗa namace kowa yana aikin kowa kawai abinda ɗa namiji zai yi ƴa mace tana yi abinda ƴa mace za ta yi ɗa namiji zai yi yanzu ƴaƴan wannan gidan matansu wani lokaci sai ki ji matar ta ce ɗan ya ƙi hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah ai wane kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce
to kin ga irin haka mutanen mu sai ce ai ta mallake
shi ta ce
mata abinci a kitchen ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza
to uwar wa'annan yaran
nan ne aka tashi da shi
uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zauna tare da uwar da shi wan babban wansu da matarsa da ƴaƴan su suna zaune da mahaifiyar a gida daya to ta mace ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin za ta nuna mata kece kika yi ba daidai ba amma za ta ga kai ba daidai ba ai bai zaman muka hujja da za ka yi mata rashin mutunci ba ai amana ce gare ka ita za ta nusar da shi wani lokaci yayi fushi shi ita kuma sai ta mara wa ƴar wani baya to ba ta ma zuwa uwar mijin ta sani akan ta mahaifiyarta ba ta sani ba to da suka tashi rabuwa kuka uwar tana yi matar din tana yi kuma har yanzu idan tai tuna ta sai ta ce Allah sarki wance ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama mata
yanzu irin wannan sai a tinda ce maka yanzu ke uwar miji ke zaki ga mu a duk ina tuna lokacin da zan je haji yana shi yana wata bakwai to da dai shi zan kai shi wurin yayan mai gidana in tuna wurin mutum uku kin yanzu gidan ku ba sai kai shi gidan ku ba sai gidan danki wace ita kace ni ba da ke su dangin miji ba ɗan uwana ne shi ban da zan yi a gidanmu haka zai gidan su sannan kuma na san ta kuma da shi yadda ɗan gidanmu za su to ni ban ma wani tunani ma in kai shi gidanmu ba ita na kai tunani kuma ita zan kai ma
to kin ga
anan ma da ke ko sai a ta magana dangin miji to ina ba haka karin
yawa
da abin da ake yi
shi yasa
wani bai ko da haka din shi ba wani ba ma matsala suke da shi kan shi haifar da matsala akwai wani labari lokacin da aka taba bayarwa aka ce wace ta je wurin wani boka su ce ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijinta ta damu ta ta mata sai yace to shi kenan zan baki magani amma in na baki magani kamar slow poison ne kadan kadan yake ci a jiki tace to shi kenan sai ya baka wani gari yace ta sa mishi a cikin ta sa mata
a cikin abinci sai ta ba ta bayan kaman kwana uku sai ta dawo ta ce har yanzu ka bata mutu ba sai ce mata ba na ce maganin kadan kadan yake aiki amma kuma kafin yayi aiki sai ta dinga kula da matan kaman ta kanta fiye da komai sai ba ta kaman nan da wata daya ba dan maganin ya ci jikin matan kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita kashe ta ba saboda an ga tana son ta sosai shikenan suka fara yin haka da komai ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta san bacin ranta har wata ɗayan ya cika sai ta koma mai gurin boka su ce dan Allah bana son a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita ya ce ai da ma ni ban baki wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba ki zama da ita ba amma wannan abu da nayi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda ake mutane ana iya tunanin haka nan to amma tun farko kalin ma kai auren ka riga ka tunanin
dan gurbata maka tunaninka Masauraro a nan za mu yi sallama da ku a yau sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu yanzu a madadin Hajiya Sauratu Shehu Mahadi da barista Abida Halifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Weathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi Ma assalam.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Ma assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon na farko ya fito daga Shewa da Murjau yace hakika gobe Alhamis ne Najeriya ke cika shekaru 60 da samun yancin kai. Sai dai kuma mu matasan kasar ba mu ga tasirin yawan shekarun da kasar tamu ta tara ba. Allah dai ya kyauta kawai zamu ce amma kam gaskiya akwai bukatar yin gyara. Sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Kawu Girgir yace da alamar akwai lauje cikin nadi a kin sanya sunan Hama Amadu cikin rajistar ƴan takarar shugaban kasar Niger. Ganin irin zakewa da farin ciki da jam'iyya mai mulki ke yi, ya kamata hukumar zaben Niger ta yi aikin ta cikin gaskiya da adalci ba wai ta zama yar amshin shata ko raƙumi da akala ba. Sako daga Sani mai langelange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya suka ce ba shakka addu'a ce kawai mafita a game da cutar corona garin cewa babu irin abin da ba a yi mata ba tun daga matakin kulle har zuwa wanke-wanken hannaye amma har yanzu ta ki tafiya da fatan Allah ya kawo mana ga karshenta a yankunan mu na Afirka da ma duniya baki daya. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau ya ce wani abu sai kasa ta Najeriya sai da babban kamfanin mai na kasa wato NNPC da gwamnatin Najeriya ke shirin yi abin al'ajabi ne ga mai nazari. Kawai ma yanzu masu zagin Akiku Abubakar me za su ce a lokacin da yake idan shi ya ci zaɓe zai saida kamfanin NNPC. Sai sako daga Ibrahim Lara Gapta da Ali Yahaya Jafar suka ce assalamu alaikum biyoyin Hausa dan Allah ku bamu dama mu jajanta al'ummar jihar Jigawa sakamakon ambaliyar ruwa lamarin da ya janyo aka samu asarar rayuka da dukiyoyi. Muna roƙon Allah ya jigan waɗanda suka rasa rayukansu. Allah ya kiyaye gaba amin. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce almundahanar da aka bankaɗo na wasu makudan biliyoyin kuɗaɗe aka karkatar da nufin cedar ɗalibai 'yan makaranta a lokacin kullon corona bai zo mana da mamaki ba domin dama tun lokacin da aka ware waɗannan kuɗaɗe muka yi zargin cewa wasu 'yanci da ceto ne suka shirya wata walawala. Mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa-service@boanews.com.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya Talata inda suka kwashe tsawon minti 90 kowannensu na kokarin nuna wa Amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru hudu masu zuwa ba. Sun yi muhawara kan yadda Amurka ke kan gaba a kasashen duniya da mace-mace 205,000 sakamakon annobar coronavirus. Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau 10.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta tayani gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. ni Mahmud Lawe nake cewa mutara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.